sai mu ce
babin da ya gagare Allah,
babin babin babin
babin da ya gagare Allah.
Yan kwana yan
kwana ne kake fuskanta,
na ce
babin da ya gagare Allah,
sai mu ce
babin da ya gagare Allah.
Bacca bata ni ba wasu cuta wasu talauci ne, rashin yara ko babu miji, sai ku saurara. Shin akwai cutar da ba magani ko ko matsalar da babu mafita? Ku tuna da cewa ba abin da ya gagare Allah, sai mu ce
babin da ya gagare Allah,
babin babin babin
babin da ya gagare Allah.
Yan kwana yan kwana
ne kake fuskanta,
na ce
babin da ya gagare Allah,
sai mu ce
babin da ya gagare Allah.
Bacca bata ni ba aure, wasu babu karfin jiki, ga wani can shaye shaye ne. Mutuna mutuna ba abin da ya gagare Allah, ga wani kullum tashin hankali, wata kullum tana bari, wasu kullum suna kuka suna cewa yaushe ne za mu huta. Kar mu manta ba abin da ya gagare Allah, sai mu ce
babin da ya gagare Allah,
babin babin
da ya gagare Allah.
Yan bangani ta
gobe ne kake fuskanta,
na ce
babin da ya gagare Allah,
babu
sai mu ce babin da ya gagare Allah.
Bacca bata ni ba
another gbedu from nigerpickup.com.